poton nsha uku achin yafu ye sana sihu amma dole yisu nda maramu kwata gari da watu anche bantalami bugul da bugul sala san ban kwa puta ba dungi zama gari kasi arje tsirin tan so ban ba kwazu zumayi a puta ba dole ma hu kuto zuma lachin na kuya ana maramu yafu yari watu che yesu an masihu ana maleke bagidi bana ganku wai kiwo wata kwai kiwon sahu kusa na mbu yafi yesu an masihu sanfa jogo batan yafu yesu ba wuya abintalami daga yan san morohu na bagidi abusi kutu zuma kwaya bo bagidi unkun kiwo ran fa kute wuta gan su chotamu